Gwamnatin Najeriya ta zargin cewa ‘yan adawa na kulle-kullenta da fitina a lokacin babban zaben watan gobe, musamman ma a jihohin Arewa goma da hakan ya hada da shigo da tsagero daga jamhuriyar Nijar.
That we have credible intelligence that armed bandits and Boko Haram insurgents have been mobilized to engage in massive attacks and other acts of violence.
Ministan labaru Lai Muhammad ya bayyana zargin da nuna ‘yan adawa sun haɗa kai da ‘yan Boko Haram da sauran ‘yan ta’adda, inda za su ma kai hari kan wasu gwamnoni baya ga shigo da makamai daga ƙetare. Kuma ya ce gwamnatin tana da cikakkiyar hujja, ba wai ƙorafi na haka kawai take yi ba. Jami'ar APC a nata ɓangaren ba ta musanta wannan matsayi na sashenta na zartarwa ba, inda ta ce aikin jami'an tsaro ne su bankaɗo masu tada zaune tsaye ko masu sanyin haka. Mataimakin shugaban jam'iyyar Sanata Lawali Shu'aibu da ke kula da jihohin Arewa ya bayyana matsayin jam'iyyar da hakan ke nuna mubaya'a ko mara baya ga matsayar gwamnatin.
Duk wanda ke da kulle-kulle akwai abu jami'an tsaro, mu ba mu iya tashi tsaye mu je mu hana mutum tada hankali, amma in har su jami'an tsaro suka ji sai su bincika, in kuma suka zo bincikawa ba wai za su yi amfani da wai saboda mu ne riƙe da gwamnati mu muka yi magana ba, a'a za su yi aikin su, su yi binciken su na gaskiya. Duk wanda aka zai tashi da hankali, in ya cancanta a hukunta shi, in kuma abin da yayi za a tsawata mashi ne sai a tsawata mashi. Mu dai abin da muke so a yi zaɓe cikin kwanciyar hankali.
Dai wannan mazargin da Obasanjo ya ce ita wannan gwamnatin karta a bace ce wajen murƙushe ‘yan adawa, kuna jayayya da wannan maganar kinan?
To ashe Obasanjo, lokacin Goodluck Jonathan me yake game da Buhari? Ce ai babu irin shi, babu wanda zai ceci ƙasar nan kamar Buhari ko?
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta yi watsi da zargin da nuna gwamnatin ta gaza cika alƙawarin murƙushe Boko Haram, da haka take fakewa da irin wannan zargi. Sakataren jam'iyyar na ƙasa Sanata Umar Tsauri ya maida martani yana mai cewa duk ragamar tsaro na hannun masu mulki ne.
Allah ya ji ƙasar nan Abacha ya ce idan ka zartar zoma ta fara hula ta wuce kawai saboda interview to gwamnatin da hannu a ciki. Wannan abun da ake aikaman wasan ya aka fara shi, amma gashi wankin hula na so ya kai gwamnatin Najeriya dare. Kamar yadda ta faɗi shi ne akwai iyawa, wanda baya iyawa ‘yan ƙasa shi kunya za a ji. To bai kamata mu yi ta maganar security ba a yanzu, don kowa na ji a jikin shi. Satin da ya wuce gwamnan Katsina ya hito ƙuru-ƙuru ya ce shi kanshi ana aika mashi. To idan gwamnati ya ce ana aika mashi, to kuma ke da tsaro kenan. Amma ai da ce abin da ake cewa tsaro ya inganta a ƙasa, ko ina an yi kaza, to yanzu da can ƙarshen tsaron a North East yake. To yanzu har kai gidanka sai dai Allah ya tsare ka.
Yanzu a tuna tsohon shugaba Jonathan a littafin tarihin jagorancinsa ya ce cikin zargin da aka yi masa lokacin yana mulki akwai kirkiro Boko Haram da rage yawan jama'ar Arewa, da ya nuna da ya kamata a gabayan 'yan ta'addan tun da yanzu ba shi ke kan karagar mulki ba. Nasiru Adamu Alhikaya, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.